Mataimakin shugaban Najeriya da yake Miyu Sibanjo ya ma fara yada zango ne a sansanin ƴan gudun hijira da ke Damare, inda bisa tallafin gwamnan jihar Sanata Muhammadu Bindo Jibrilla wanda ya masa tafinta, ya bayyana matakan da sabuwar gwamnati ke ɗauka na kawo ƙarshen hare-haren ƴan Boko Haram tare kuma da sake tsugunar da waɗanda lamarin ya shafa.
I've been sent by the President Muhammadu Buhari to see how you are doing. Every day he thinks about you.
Shugaban ƙasa shi ne ya tura shi Muhammadu Buhari ya zo ya lura da ku, damuwan shi duka ya ga yaya kuke da sauransu. So don haka mun gode muku, kuma in Allah ya yarda wannan gwamnati na Adamawa State da na federal government za mu haɗa kai mu ga kun bar wannan waje ba tare da yawa ba.
Daruruwan ƴan gudun hijira ne da suka tarbi mataimakin shugaban Najeriya, inda Alhaji Madugana Bodi da kuma Malama Hadiza Hassan Shehu suka ma bayyana masa wasu bukatunsu kamar haka.
Amma yanzu muna so mu koma gidajenmu, ba mu da hanyoyi gada duk an yanke mana, ba za mu koma gida. Sannan gidajenmu kuma wani bom ya rusa, wani kuma Boko Haram sun koko ne.
Amma abu daya wadannan tutoci na burinci wadda tara yau suna cikin nan, akwai mai mata, akwai wanda yake da yara kaman mu a karkashin nan, ku taimaka mana.
Honorable Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar Micika da Madagali da ke cikin garuruwan da aka kwaton.
Wannan zuwan shi nan ya faranta mana zuciya domin sati daya da ta shige majalisar tarayya na Najeriya mu doko akan cewa gefen Adamawa musamman Micika da Madagali akwai damuwa na hanyoyi gadaje duk su kare. A umurnin gwamnatin tarayya ta zo da gaggawa ta zo ta yi wa'annan hayoyin. Mataimakin shugaban kasa zuwan shi yau ya sake nan ita wannan magana, ya tabbatar mana za a zo a gyara mana ta duk asara da mutane mu suka yi da gwamnatin tarayya zato su yi kokori su zo su yi gyara.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi
da Allah da rasulillahi.
Arewa ne mun ga masifa, arewa kan mun ga yawo.